Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata, 16 ga watan Mayu na shekarar 2017. A shirinmu na yanzu za ku ji martanin da gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari ya maida game da rahotannin da ke zargin cewa ya gina wani kasaitaccen hotel da kuɗin gwamnati. Muna kuma ɗauke da hirar da sashen Hausa ya yi da Sanata Aliyu Sabi Abdullahi akan abin da ake ciki game da kasafin kuɗin bana. A yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin a ganinku me ke sa akan sami yawan takun saka tsakanin fadar shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokokin Najeriya game da batun kasafin kuɗi. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-6555. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum, masu saurare ga labaran. Mai baiwa ƙasar Amurka shawara kan harkokin tsaro HR McMaster ya faɗi yau Talata cewa bayanai game da ta'addanci da kuma barazana ga harkokin zirga-zirgar ƙasa da ƙasa waɗanda shugaba Donald Trump ya tattauna kansu da jami'an diplomasiyyar Rasha a makon jiya sun dace, kuma san hakan bai yi wani lahani ga majiyoyin bayanan sirrin Amurka ba. McMaster ya ci gaba da kare bayanan da ya yi ma manema labarai jiya Litinin cewa yadda kafafen yaɗa labaran Amurka suka nuna cewa Trump ya bayyana wasu muhimman bayanai ga ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov da kuma jakadan Rasha a Amurka Sergey Kislyak cewa tana yiwuwa ƙungiyar ISIS ta shigar da wasu bamabamai cikin jiragen sama ta wajen ɓoye su cikin ƙananan kwamfutoci ba gaskiya ba ne. Shugaban na Amurka ya gana da Lavrov da Kislyak a keɓe a ofishinsa na Oval da ke fadar White House a makon jiya. Wannan bai ɗaga mani hankali ba ko ƙanƙani, a cewar McMaster wanda shi ma ya kasance a ganawar ta ofis ɗin Oval. Wannan tattaunawar ta dace, kuma ta dace a yi koma bisa ga tunanin waɗanda suke musinyar bayanai ta sirri da Amurka. Sam shugaban ƙasa bai jefa wata majiya cikin haɗari ba, a cewar McMaster.
Mako guda bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya fusatar da Turkiyya ta wajen bayar da umarni a bayar da makamai ga kurdawan Siriya, ya karɓi baƙuncin shugaban Turkiyya ɗin Recep Tayyip Erdogan don tattaunawa yau Talata a fadar White House. Ana kyautata zaton za su fi mai da hankali ne akan wannan takaddamar da kuma sauran tashe-tashen hankulan da ke faruwa a Siriya yanzu haka. Amurka na ɗaukar dakarun kurdawa na ƙungiyar YPG a matsayin abokan tafiya a yaƙi da ISIS da kuma ƙoƙarin da ake yi na koran mayakan daga tungarsu da ke Raqqa. To amma kuma ita Turkiyya na ɗaukar ƙungiyar YPG a matsayin ta 'yan ta'adda saboda alaƙarta da ƙungiyar kurdawa ta PKK wadda ta shafa shekaru 10 tana yaƙin sunkuru a Turkiyya. Shugaba Erdogan ya kira shawarar baiwa YPG makaman Amurka abin da ya saba ma dangantakar Turkiyya ɗin da Amurka wadda ke da matuƙar mahimmanci. To amma a makon jiya, gabanin wannan tafiyar, Erdogan ya ce yana kallon ziyararsa zuwa Amurka a matsayin wani sabon babi a hulɗa Amurka da Turkiyya.
To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin wani taron gaggawa a yau ɗin nan Talata kan gwaje-gwajen makamai masu linzami na Koriya ta Arewa na baya-bayan nan, kwana guda bayan da kwamitin ya Allah wadai da gwaje-gwajen tare kuma da barazanar ƙaƙaba mata ƙarin takunkumai. Jiya Litini kwamitin ya nuna alamar yana shirin ɗaukan matakin ladabtarwa kan Koriya ta Arewar saboda abinda kwamitin ya kira halin bujirewa mai cike da tsokana game da buƙatar tun farko ta cewa ta kawo ƙarshen duk wani shirin makaman nukiliya. A wani bayanin haɗin gwiwa wanda ƙasar China ma ta goyi bayansa, kwamitin ya bayyana abinda ya kira matuƙar damuwa game da ƙaddamar da gwajin makaman da Koriya ta Arewa ta yi ranar Lahadi, wanda Koriya ta Arewar ta kira makami mai linzami na tsakatsakin zango wanda ya yi tafiyar tsawon kilomita 787 kafin ya fada cikin kogin Japan. Hurucin kwamitin ya bayyana ƙaddamar da wannan makamin da take-take mai matuƙar janyo tashin hankali da ke ci gaba tayar da jijiyoyin wuya a yankin gabashin Asiya da sauran wurare.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban kungiyar gwamnoni a Najeriya, gwamnan jihar Zamfara kuma Alhaji Abdulaziz Yari, ya yi taron manema labarai inda ya ƙaryata zarge-zargen da wasu kafofin yaɗa labarai suka yi masa bisa ga wasu bayanan da aka ce hukumar EFCC ta fitar cewa ya gina wani katafaren hotel a birnin Lagos na zanzurutun kuɗi dala Amurka miliyan 3 daga kuɗaɗen nan na Paris Club, wato rarar kuɗaɗen basussukan da gwamnatin Najeriya ta tsara aka biya gwamnoni. Ga dai ƙarin bayani daga wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa.
Da gwamnan jihar na Zamfara Abdulaziz Yari ya yi bayan da nemai tambayar menene ƙarin haske dangane da wannan zarge-zargen da aka yi masa a ciki har da maganar mayar da waɗansu zunzurutun kuɗaɗe naira miliyan 500 da aka ce wani na hannun damansa ya yi.
To, na farko abin da zan tambaya, su kuɗi ne an ce an ba da su ba ɗoka su ake a kai su wani ɗaki ya ajiye ba, a banki ake ajiyewa ko babban banki ko kuma bankin hulɗa na yau da kullum, sannan kuma akwai kamat account ɗin da kuɗi suke shiga kuma suke fita. To, na farko dai zan yi mamaki kwarai da gaske inda za a ta'allaka cewa irin an naɗe kuɗi kamar kimanin dala miliyan 3 na gina hotel ko kuma ina gina hotel. So, lokacin da na ji wannan labari, da yake ba shi na fara gani ba, an ce ne a rahoton wata takarda da ake kira da Nation ta kudu maso yamma cin ƙasar nan cewa ta ce wani gwamna yana gina hotel da kuɗin Paris Club. To, na san zarge-zarge na mutanen jarida da sauran al'umma akan masu shugabanci yana da yawa. To, na zata kila za a ce a jiha shi ne ko kuma abu wani abu kama da wannan. So, sai ga shi da jiwa rana sai aka ce aini ne ma. To, sai nema maki daga ina, sannan kuma ta hannun waye, sannan a yi wannan wuri a Lagos. So, Umar, gaskiyar magana shi ne ba wai in gina hotel ba a Lagos banda koda square meter guda wadda mallaka ta ko mallakan wani a madadina, ita gaskiyar magana. So, amma a lokacin da naga wannan, gaskiyar magana shine ban natsu ba. Dalili shine na san da cewa akwai abinda a ƙarƙashin ƙasa, saboda haka matakan da na ɗauka yanzu shine cewa zan garzaya kotu da kuma EFCC da kuma wanda suka bada rahoto su tabbatar ma al'umma cewa wannan hotel ina take, sannan ina kaɗo kuɗin nan, kuma wane ba, kuma ina suka shiga, kuma ya aka yi hotel ya zama nawa, hai ƴarin akwai. Amma dai don masu saurare, wannan magana da kowa ya yi ta, shi ɗan jarida da ya yi ta, da an ka ce da wanda ya ba da labarin a hukumar EFCC ɗin, ina son gaya maka cewa wannan kiran ƙarya ne wanda yake bayyananne.
Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa. Majalisar Dattawan Najeriya ta ce har yanzu kasafin kuɗin bana bai kai hannun shugaban ƙasa mai riƙon ƙuri'a ba, saboda akwai wasu ɓangarorin gwamnati da ke dubin ƙwaƙwafi saboda kada a samu ɓaraka kamar yadda aka samu a bara. Mai magana da yawun Majalisar Dattawa Sanata Aliyu Sabi Abdullahi shine ya bayyana wa muryar Amurka haka a wata hira ta musamman da ya yi da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda.
Maganar kasafin kuɗi distinguished, akwai zargin cewa kun yi gyare-gyare wanda ba bisa ka'ida ba a kasafin kuɗin shekara 2017 ɗin nan. To, me zaka ce a game da haka?
Magana biyu. Da farko dai, demokradiyya ta ba da dama kowa ya irin tsokaci da magana da yake so yi. A nawa fahimta, majalisa ta bi hanyoyi bisa ka'ida na kundin ƙasa da kuma tsarin demokradiyya wurin yin aikin ta bisa wannan bukata na kasafin kasa da shugaban fadan shugaban kasa ta kawo. Dama can bukata ce. Mu kuma a matsayin mu na wakilan jama'a mu ne constitution kundin kasa ta ba mu dama nan mu tsaya mu tantance abin da aka kawo sannan mu amince. To ashe ko idan wannan ita ce tsarin duk abin da muka zantar a ƙarshe banga inda zargin cewa mu ba mu bi ka'ida ba ya hito.
Inde kun riga kun yi aiki kun amince da kasafin kuɗin ana kyautata zaton kun riga kun kammala aiki akan sa ne gaba daya.
Eh to wannan ina ganin rashin fahimtar yanda aikin majalisa take shi ya kawo wannan. Amma bisa wannan dama yanzu zan yi takaitaccen bayani na abubuwan da ya kamata a ce ta faru a cikin aikin da muke yi. A ranar da muka zauna Alhamis na makon gada ta wuce da zauren majalisar dattijai da na tarayya suka zauna suka tantance suka amince da kasafin kasan. To kawo wannan lokacin committee na appropriation na wa'annan majalisun guda biyu abinda suka yi shine sun zauna sun aiki tare sun dubi abubuwan da ya kamata su duba tare kuma inda akwai watan shakku ko kuma ƙarin bayani suna shaida ma shugabannin majalisa su kuma su kawo watan su kai wannan magana zuwa ga fadan shugaban kasa don a tantance yanda aka yi aiki kenan. Kuma a ƙarshe ana fahimta kasafin da aka kawo kasafi ne wanda bangarorin duka suna sane da yanda aka yi aikin nan. Lallai ƙarin da jama'a za su gani shine shugaban kasa ya kawo watan kasafin trillion 7 da ina jin digo 2 da wasu ɗan kai. Mu kuma da muka zo muka yi aiki muka duba muka kai kasafin zuwa trillion 7.4 da wasu abubuwa a kai. Wannan ƙarin ta samo nasaba ne daga ɗan gyara da majalisa ta yi wanda dama can bisa kan tsarin ƙasa akwai abin da ake kira medium term expenditure framework. Wata ƙware-ƙwaren kasafi ne wanda ke nuna yanda ƙasa take son ta kashe kuɗi cikin shekara 3. To ita wagga bukatar sai an amince da ita an zartar da shi ya zama doka sannan ake kawo kasafin wannan shekara.
Madalla a gaida Madina Dauda. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin a ganinku me yasa ake yawan samun takun saka tsakanin fadar shugaban kasa da 'yan majalisar Najeriya game da batun kasafin kuɗi. Sai a kira a bayyana ra'ayoyi.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 2-2-2-5-2-6-5-5 domin a bayyana ra'ayi 2-2-2-5-5-6-5-5.
Mun samu kira na farko daga Adamawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalamu dawa muke magana.
Da Jauro Biri daga jihar Adamawa.
To Mallam Jauro muna jin ka.
Wato abu da na gani ni a hankali na. Yanzu su jan majalisa. Suna so su yi aiki wato suye su ne kawai ba sa so su bi umurnin da gwamnatin tarayya ta bayar a yi aiki da shi sai dai su zauna su tsamaci abin da.
To Mallam Jauro dai mun so mu ji ƙarin bayani daga gare ka amma kuma layinka ya katse yanzu bari mu je Kaduna. Salamu alaikum da wa muke magana daga Kaduna malami na Kaduna ko kana jin mu? To malami daga Kaduna ko malama daga Kaduna ita ma dai ga dukkan alamu layin ta ya goce amma muna da sauran lokaci sai a kira a bayyana ra'ayoyi. Yau kamar yadda muka bayyana muku muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin a ganinku me ya sanya ake yawan samun takon saka ko kuma ake takaddama tsakanin fada shugaban kasa da ƴan majalisa a Najeriya musamman ma idan aka zo ga batun kasafin kuɗi. Mun samu wani kira daga Jigawa.
Hello?
Hello, da wa muke magana daga Jigawa?
Mai magana Muhammad Usman Soja, unguwar Jibrin Kaugama Local Government, Jigawa State.
To Malam Muhammad, muna jin ka.
Dangane da wannan maudu'i da kuke magana a kansa. Wato abin da yake kawowa takun saka tsakanin ƴan majalisa da fada bangaren shugaban kasa. Ba komi bane, san zuciya ne na ƴan majalisun yake shigowa ciki ne kawai ba wani bane.
Ko me dalilin da yasa kace haka?
Ai saboda dukkan yawancin abubuwan da suke fito a bukatun su ne kake gani idan ko da ƙari za samu zaka ga bangaren bukatun su ne suke kawowa suke san zuciya suke ƙari a ciki.
To Malam Muhammad Usman Soja kenan daga Jigawa, mun gode. Yanzu kuma bari mu je Zaria.
Barka da aiki.
Barka ka dai da wa muke magana?
Mai magana Alhaji Hassan Marafa, baka shan ruwa sai Zamzam daga tudun Wada Zaria, jihar Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Marafa, baka shan ruwa sai Zamzam, menene ra'ayinka?
To ra'ayina gaskiya ni ina ganin kaman wato wayewa ne ma. Wato demokradiyya tana so ta bunƙasa a Najeriya, ni ana fahimta fa.
Muna jin ka.
Kowane ɓarayi yana so ya nuna ikonsa na wato abin da tsarin mulki ya bashi. Saboda wannan ni ban ga aibu ba. Su ƴan majalisa suna iya kitin yinsu su kare abin da gurukan ƙasa ta ce. Shi kuma ɓarayin zartarwa suna iya kitin yinsu su kare abin da gurukan ƙasa ta ce. Shi kenan kawai. Saboda haka in ma an ce ba a fahimta ba, a je kotun interpreting. Masara.
To Alhaji Marafa kenan, baka shan ruwa sai Zamzam daga birnin Zazzau. Yanzu kuma bari mu je Bauchi.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba, Imam daga kacin Madaki a jihar Bauchi. A tsakanin fadan shugaban kasa da kuma ƴan majalisa akan maganan budget na kuɗi. To a gaskiya mu muna so ƴan majalisa dai su duba da idon rahama su gani, saboda su ne suke duba kasafin kuɗin ƙasar nan, su kuma fadan shugaban ƙasa suke tura musu. To ya kamata su duba su gani, su tausaya ma ƴan Najeriya saboda halin da muke ciki, su duba kuɗin nan su sa mana hannu saboda su tura mu fadan shugaban ƙasa a taimaki jama'a. Saboda a gaskiya ana cikin ɗan wani hali na matsatsiyar rayuwa. To idan suka sa hannu suka tura ɗin shi.
To Ayuba Garba Imam, layin ka ya goce, da mun ji ƙarin bayani sosai daga gare ka, amma yanzu bari mu sake komawa Zaria. Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Zaria?
Abdulhamid Abubakar ne daga Kwarbe, Zaria City.
To Malam Abdulhamid, muna jin ka.
To wannan ƴan majalisan gaskiya suna san ransu ne, ba su so babu Buhari ya mana aiki ne, kawai su suna san ransu ne gaskiya. In an ce shine zartar, to su ba za su so zartar a ce shine aiki ba. Su sun fi so su dinga sa mishi, suna babbata mishi abubuwa. Gaskiya wannan ƴan majalisa su suke mana wannan kafan angulu, ba ruwan babu Buhari.
To amma Malam Abdulhamid, ƴan majalisa ba suke wakiltar jama'a ba?
To ai ba su dawowa muna ganin su, ai wallahi ba su dawowa muna ganin su. Ina ma muke ganin su, mu mun zabe su ma sun tafi ne, ko ganin su ba mu yi ballantana su shawaran mu.
Ba kuma ta hanyar da za ku iya neman su ko gaya musu
kokenku.
Kash, mun so dai mu ji ƙarin bayani daga Malam Abdulhamid daga Zaria, amma shi ma kuma ya samu matsala, layin shi ya katse. Amma har yanzu dai a jihar Kaduna mun samu wani kiran.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Maren Dauda, barka da aiki. Sunana Alhaji Musa Garu, ne rediyo da rikoda kasuwar Kawu, Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Musa, kana lafiya?
To lafiya, launace Maryam Dauda.
To muna jin ka.
To alhamdulillah, idan muka dauki wannan abin da yake faruwa, tun farko shugaban kasa Malam Muhammadu Buhari ya dan yi kuskure wanda yake ya kamata a ce duk abubuwan da ya kamata majalisa ya shiga ya nuna, amma ya ce a yi demokuraɗiyya. To mun yarda da wannan kwarai da gaske demokuraɗiyya, amma kin ga ƴan majalisan nan tsakani da Allah ba sa son Buhari ya wa talakawa ayyukan da aka zabe shi, domin duk wanda zai tashi in yunwa yake ji talabijin zai ce Baba Buhari ne, duk abin da zai ce Baba Buhari ne. To ba a sawa hannu budget ba, bai abin da mutuna gaban kansu ne kawai suna so su dakushe wa talakawa san Buhari, ko mu abin da muke so mu ga ƴan majalisa Baba Buhari Allah ya kara mai lafiya, amma muna nan muna son Baba Buhari kuma Allah da siye wa talakawa abin da suka zabe shi don ya musu.
To Alhaji Musan Garo, mun gode da ra'ayinka. Har yanzu dai mun samu wani kiran daga Kaduna.
To Alhaji Musa Garo a Sokalati, Hajja Maryam sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, kana lafiya?
Lafiya Alhaji Maryam da wato a gaskiya dai kuma abinda zan fahimta, na fahimta shine cewa an ce fa idan kida ya canza dole rawa ma ya canza. To abin kawai da na fahimta ya kamata a ce akwai tuntuba da karkashin kasa. Abinda nake nufi ba wai a ba da tashi ko nawa ba, kila kafin akwai rashin fahimtar juna ko kuma akwai tuntuba kafin a aika musu da wani sako majalisa. Saboda jam'iyya ɗaya ne kuma duk ɗan jam'iyya ɗaya ne, to ya kamata a ce to ga kwallon nan na zan ba wa na fasin, in ya zo kawai ka miƙa ta tafi gaskiyar raga ba wani dogon yanka da sauransu. Abin da ya kamata a ce ana yi da tsakanin fadin shugaban kasa da majalisa kenan, da fatan za a tashi lafiya.
To mun gode Malam Murtala, kuma anan za mu dakata da ɗaukar wayoyinmu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar.
Wasanni a takaice.
Labarin wasanninmu na ranar yau zai tare ne a jamhuriyar Nijar, inda a ƙarshen makon da ya gabata kungiyoyi na rukuni na 1 da na 2 da suka samu ci gaba da wasannin ƙwallon ƙafa na kofin shugaban ƙasar, wanda za a yi final ranar 3 ga watan Agusta idan Allahu ya kai mu, suka sake haduwa da juna a filaye daban-daban na ƙasar, inda a garin Arlit a jihar Agadez Akokana Football Club ta yi banza da banza da Espoir Football Club ta birnin Zandar, bayan sun share minti 90 suna dabsawa, sai daga nan aka je bugun daga kai sai mai tsaron gida, inda Akokana ta Agadez ta yi nasara ci 3 da banza gaban Espoir din. Mala Labi, ɗaya daga cikin masu goyon bayan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Zandar din, cewa da Espoir ya yi muna ƙarin bayani game da yadda suka ji da wannan rashin samun nasarar.
Kofin na shugaban ƙasa dai a wani zamu ta yi gaskiya komai yana ta yi daidai, kankalo da dama shi ai baro tana ta yi da hali, tunda su sun yi mu hali ke dole ne su yi mu koyi abun hoba sai ake cewa, amma mu gaskiya mu yi kokari gare mu tarbu gaba kuma Allah kama mana mu wani.
Haka zalika an yi wasanni a babban birnin Yamai, AS Garden National ta shahe Dandi Football Club ta Gaya ta jihar Dosu da ci 4-1, sai AS Fan ta babban birnin Yamai da ta yi wa GS Adar ta birnin ta bugun kawo yi ka 4-1. Gari ta Yamai din ta sha kashi 1-7 a hannun Renaissance dukansu na babban birnin Yamai, yayin da Sale Sporting Club ta babban birnin Yamai ta shahe Jangwarzo Football Club ta birnin Maradi da ci 3-1. Ma Sony Depp ta yi mai da takwaranta ta yi mai AS Nijelek, Sony Depp din ce ta yi nasara ci 2 da nema. Racine ta yi mai ta sha kashi 1-3 a hannun AS Police National ta yi mai, sai kuma AS Duan ta yi mai wadda ta sha kashi 1-2 gaban Gendarmerie Football Club. Sai dai abinda baiwa ma'abuta sha'anin wasannin ƙwallon ƙafa daɗi ba a cikin waɗannan wasannin shine ganin cewa dukkan wasanni guda 7 an yi su ne a babban birnin Yamai, yayin da aka yi ɗaya tilo kawai a garin Arlit, abinda waɗansu ke cewa wannan bai yi daidai ba. Ya kamata a ce sauran filayen wasanni na ƙasar an yi amfani da su a irin waɗannan wasannin.
Gaskiya abun mu bai wada ba, me bai mana ba, ya kamata yanda akwai sauran kulubobin na sauran jahohi a ce su ma ya kamata an kai musu wannan wasan sanyi, ka wanka ɗokarin da magana ya ke buɗe ce ya kamata kenan wasan a ce na an kai shi, muna da can ma haka ne kenan bai wa a ce duka wasan a ɗoka a kai shi can Yamai.
Idan muka leƙa ƙasar gaban, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Mali ta 'yan ƙasa da shekaru 17 ta yi banza da banza da takwaranta ta Tanzania, yayin da duka a wannan rukunin jamhuriyar Nijar ta yi 2-2 da Angola. Sai dai ma'abuta sha'anin wasannin ƙwallon ƙafa a jamhuriyar Nijar suna cike da takaici ganin cewa Nijar ɗin ce ke ci 2-0 har rabin lokaci, kamin Angola ɗin ta rama ci 2 da Nijar ta yi mata. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shekaru biyu da aka yi ana yaƙi tsakanin ƴan Houthi da gwamnatin ƙasar Yemen, wanda ƙasar Saudiya ke marawa baya, ya bar mutanen Yemen cikin halin kunci da fama da fari mai tsanani, kamar yadda shugaban hukumar agaji na ƙasar Norway Jan Egeland ya furta. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, daga lokacin da aka soma wannan rikici a shekarar 2015 zuwa yau, kimanin mutane 4,800 ne aka kashe, yayin da wasu mutanen fiye da 8,200 suka samu raunuka. Haka kuma a lokaci guda mutanen ƙasar Yemen fiye da miliyan 3 suka rasa mahallinsu, yayin da kimanin mutane miliyan 19, ko a ce kimanin kashi 70 cikin 100 na daukacin mutanen ƙasar, suka afka cikin halin buƙatar agajin gaggawa. Yau zancen da ake, akwai fiye da mutanen Yemen miliyan 17 da ke fuskantar ƙarancin abinci mai tsanani. Yaƙin na Yemen ya jawo karyewar tattalin arzikin ƙasar da dakatar da shigowa da abinci, magunguna da man fetur. Ko dama can, kafin ɓarkewar rikicin, Yemen na shigo da kusan kashi 90 cikin 100 na kayayyaki, magunguna da man fetur ɗin da ƙasar ke amfani da shi daga ƙasashen ƙetare. Abinda wannan yake nufi shine idan dai ba a daina faɗan ba, babu alamun cewa Yemen na iya magance matsanancin halin da take dab da afkawa cikinsa. Amurka na cikin manyan ƙasashe masu taimakawa Yemen. A watan Afrilu, Amurka ta bayyana ƙarin kusan dala miliyan 94 domin taimakawa mutanen ƙasar Yemen. Wannan ya kawo jimillar kuɗaɗen da Amurka ta taimakawa ƙasar ta Yemen da su zuwa dalar Amurka 526,000 tun shekarar 2016. Za yi amfani da waɗannan kuɗaɗen ne wurin samar da abinci, ruwan sha, abinci masu gina jiki ga iyalai da ƙananan yara da ke fama da tamowa, da kuma samar da kayayyakin tsafta, da kuma magunguna, da kuma horar da ma'aikatan kiwon lafiya. Har ila yau za a samar da gidaje na wucin gadi ga waɗanda suka rasa gidajensu sakamakon faɗan. Rigingimin ƙasar Yemen ne ya haifa mata da wannan bala'in take fuskanta. Amurka za ta ci gaba da taimakawa mutanen Yemen da kuma ƙoƙarin samar da hanyar shawo kan wannan tarzoma ta hanyar shimfiɗa yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin ɓangarorin da ba sa ga miciji. Amurka na kira ga duk ɓangarorin da abin ya shafa da su tabbatar da sun buɗe hanyoyi domin a samar da kayayyakin agaji da kuma na kasuwanci a kowane lungu a ƙasar. Haka kuma Amurka na kira a kan ƙasashe masu ba da tallafi da su ƙara yawan tallafin da suke badawa wa mutanen wannan ƙasar domin a samu cimma biyan buƙata. To, sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To, agogonmu a nan birnin Washington DC yana cewa ƙarfe 5 saura minti 2. Yanzu kuma ga labarai amma a taƙaice.
To, a taƙaice, mai baiwa ƙasar Amurka shawara kan harkokin tsaro HR McMaster ya faɗi yau Talata cewa bayanai game da ta'addanci da kuma barazana ga harkokin zirga-zirgar ƙasa da ƙasa waɗanda shugaba Donald Trump ya tattauna kansu da jami'an diflomasiyyar Rasha a makon jiya sun dace, kuma san hakan bai yi wani lahani ga majiyoyin bayanan sirrin Amurka ba. McMaster ya ci gaba da kare bayanan da ya yi ma manema labarai jiya Litini cewa yadda kafafen yaɗa labaran Amurka suka nuna cewa Trump ya bayyana wasu muhimman bayanai ga ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov da jakadan Rasha a Amurka Sergey Kislyak, cewa tana yiwuwa ƙungiyar ISIS ta shigar da wasu bama-bamai cikin jiragen sama ta wajen ɓoye su cikin ƙananan kwamfutoci ba gaskiya ba ne. Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin yin wani taron gaggawa a yau ɗinnan Talata kan gwaje-gwajen makamai masu linzami na Koriya ta Arewa na baya-bayan nan, kwana guda bayan da kwamitin ya Allah wadai da taki-taken Koriya ta Arewa.
To, madalla, mun gode da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin, da Mai Sa'ida Hamdun da ta haɗa shirin da Bada Umarni, da injiniyan Suleiman Tarawali, Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.